Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu sauraron mu, da fatan an tashi lafiya. An kuma gama bukukuwan sallah lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Magajin garin Dallas Mike Rollins ya bada tabbacin cewa wani dan bindiga shi kadai ne mai suna Mike Johnson ya kashe ƴan sanda biyar a birnin Texas ranar Alhamis. Rollins ya faɗi jiya Juma'a a wani taron manema labarai cewa wannan wani dan bindiga ne mai niyya wanda ya rubuta dallar yadda ake harbi sannan a matsa gaba kuma hakan yayi. Ya ƙara da cewa maharin ya mutu a tabakinsa. Mun yi imanin cewa a yanzu birnin bai fuskantar hadari, yanzu sai mu shiga daidaita al'amura. Gwamnan Texas Greg Abbott ya ce yayin da maharin ke mace, dole ne jami'an tsaro su yi bincike su tabbatar cewa duk wanda ke da hannu ko kuma ya taimaka ya ɗanɗana kutsarsa. Yanzu ya kamata mu maida hankali kan haɗin kai, mu haɗa kan dukkanin 'yan Dallas da dukkanin 'yan jihar Texas, a cewarsa. Shugaba Barack Obama, wanda ke halartar taron NATO a ƙasar Poland, zai dawo daga Turai ɗin gobe Lahadi, kwana guda kafin yadda aka tsaida tun farko, a cewar fadar White House a wani bayani a jiya Juma'a. Yayin binciken gidan Johnson jiya Juma'ar, 'yan sandan Dallas sun samu abubuwan haɗa bom da rigunan garkuwa da bindigogi da alburusai da kuma kundin dabarun yaƙi, a cewar hukumar 'yan sanda a wata takardar bayani. Kashe 'yan sanda biyar da aka yi da daren ranar Alhamis wani shiryayye ne, a cewar fadar White House. Harbe-harben na da alaka da ta'addanci, auna ƙasa da ƙasa, auna cikin gida. Harin wanda jami'an birnin suka kira kwanton ɓauna ya faru ne dab da kammala zanga-zangar da aka shirya saboda kashe baƙaƙen fata da 'yan sanda farar fata suka yi a Minnesota da Louisiana a farkon wannan satin. Ɗan bindigar ya gaya ma 'yan sanda cewa ya harzuka ne saboda harbe-harben da 'yan sanda suke yi, a cewar babban jami'in 'yan sandan Dallas David Brown. Saboda bindige mutanen biyu, wato Alton Sterling da Philando Castile, masu zanga-zangar sun bi sahun ƙungiyar rajin kare baƙaƙe ta Black Lives Matter wajen fitowa faɗin ƙasar a wannan satin. Don yin fito na fito da abin da suke ganin gallaza matsararu ne 'yan sanda ke yi. Yayin da Najeriya ke kokawa kan taɓarɓarewar tattalin arziki saboda dalilan da suka haɗa da faɗuwar farashin mai da kuma hare-haren da tsageren 'yan Niger Delta mai arzikin man fetur ke yi, jiya ma wata sabuwar ƙungiyar nan mai suna Avengers ta ƙara kai wani harin. Lamiɗo Abubakar, gare ka.
Harin dai ya yi sanadiyar fasa bututun mai mallakar kamfanin man Ajib. Zuwa lokacin aikawa da wannan rahoton dai, babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin, sai dai kuma kungiyar nan ta Niger Delta Avengers ta sha ɗaukar alhakin kai irin waɗannan hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai da ke yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Lamarin kuma da masu lura da al'amura ke ganin cewar yana sanadiyar durƙusar da tattalin arziki ƙasar. Duk kokarin da nayi na jin tabbakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, lamarin ya citura. To amma na ji tabbakin wani mai fashin baki kan tsaro, Dr. Aminu Modi na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto.
Ajenda ce wanda ake bi da na ɗauki hankalin gwamnati daga cimma matsayin da ya kamata a cimma.
Ya kake kallon shirin ahuwa ta nan shi?
Wato ni bai abin da bai abin da wannan shiri ba yiwuwa zai yi ba, domin duk inda za a yi shiri da gehen hagu da gehen dama sai sun cimma jituwa sannan za a cimma matakin da ake so a cimma. Idan gwamnati na kokarin a zauna, sun sun ce ba za su zauna ba, ko sun kare ta abu, to dole ko akwai gehen da adda matsala. Ita dai gwamnati baya da tsari a wa mutum miliyan 170 ƙarya akan ƴan tsararru.
Ta kake ganin waɗannan hare-hare za su yi illa ga tattalin arzikin ƙasa?
Ai dole ne hare-hare da suke kawowa ga matatun man da a cikin ƙasa na kamfunan waje ya kawo cikas ga tattalin arzikin Najeriya. Domin baya da za a yi wani ɗan ƙasa a shigo ƙasarku domin cigaban ƙasarku sana a tasar mishi da hankali a lalata mai zuciya a kashe shi.
To a gaida Lamido, to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka da Koriya ta Kudu sun yi shelar shirin girke na'urar kariya mai inganci THAAD a takaice yayin wato a yankin ruwayen Koriya don taka birki ma Koriya ta Arewa mai shirin nukiliya da makamai masu linzami. Janar Thomas Vandal, hafsan hafsoshin sojin Amurka a yankin na Koriya da kuma mataimakin ministan tsaron Koriya ta Kudu Ryo Jae-seung, sun yi wannan shelar a hukumance yayin hira da manema labarai jiya Juma'a a birnin Seoul. A watan Fabrairu, bayan gwajin makaman nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, Amurka da Koriya ta Kudun suka fara tuntuɓar juna a hukumance kan yiwuwar girke na'urar ta THAAD. An tsara na'urar ta THAAD ne ta yadda za ta cafko ta kuma tarwatsa makamai masu linzami a zangonsu na ƙarshe. Ya zuwa yanzu an tabbatar da ingancinta kan makamai masu linzami da masu gajerun zango da kuma masu matsakaitan zango. Wato a wannan zagaye na taron NATO, wanda aka ce shi ne ma mafi muhimmanci tun bayan yakin cacar baka, shugaban Amurka Barack Obama ya bada batun ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai fifiko a ajandarsa a rana ta farko na taron, wanda za a kwashe kwanaki ana yi a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen da ke NATO ke bayyana fargaba kan irin tasirin ficewar Burtaniya daga cikin jigajigan, wato wadda ɗaya ce daga cikin jigajigan ƙungiyar za ta yi ga ƙungiyar ta tsaro. Amurka na da muradi mai ƙarfi da ɗorewa a haɗaɗɗiyar tarayyar Turai, kuma ya kamata kowa ya tabbatar an rage ruɗami a yayin da Burtaniya da ƙungiyar ta tarayyar Turai ke ƙoƙarin ƙulla wata sabuwar zumunci ta daban, a cewar Obama jiya Juma'a bayan ganawa da shugabannin EU a farkon babban taron. Ganin yadda ake daɗa firgita a nahiyar kan makomar haɗin kan Turai bayan ficewar ta Burtaniya, shugaban na Amurka ya ƙarfafa ma shugabannin ƙasashen Turai ɗin gwiwa. Ina da ƙarfin gwiwar cewa Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai za su bu a hankali da natsuwa wajen ganin cewa canje-canjen da za su biyo baya sun wakana cikin tsari da kuma ba tare da wata tangarɗa ba, a cewarsa. Manyan shugabannin Sudan ta Kudu na ta kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da aka ɓarke da harbe-harbe daura da fadar shugaban ƙasa da kuma wasu sassan juba babban birnin ƙasar jiya Juma'a. Shugaba Salva Kiir da tsohon jagoran 'yan tawaye da yanzu ya zama mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar na cikin fadar shugaban ƙasar suna shirin wani taron manema labarai game da wani tashin hankalin na daban wanda ya faru ranar Alhamis. Duka mutanen biyu tare da mataimakin shugaban ƙasa na biyu James Igga sun ci gaba da taron manema labaran, suka gaya ma 'yan jarida cewa su fa ba su san musabbabin faɗan da aka yi a waje ba. Abin da muka so mu gaya ma jama'a a yanzu kawai shi ne kowa ya natsu, babu wata matsala, in ji Machar.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Amma ga da sarkin baruwa.
Amma ga da sarkin baruwa.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fata an tashi lafiya.
Lahiya lau kuma cikin ƙarhin jiki.
Eh, na ga alama.
Tunda mun sha ruwa.
Eh, ai sha ruwa sosai yanzu kan.
Kai ma ba ga kanan ba idanuwanka sun hihito wancan karo ina da kyar kana. Jama'a masu saurare, a bari ya huce.
Kina faɗa wa masu sauraron da kina tuna musu yadda suka ji kike na cikin makon da ya shiga Halima.
Yawwa, to Allah ya maimaita mana Mallam Iro, barka da sallah. Allah ya sa mun dace.
Amin suma amin.
Yawwa.
Kuma bayan sallah dai mun fito da zance da wakar Alhaji Audumin Jibir ne.
Kuma ni na kusa in ce to wannan ba shata ba, amma kuma kamar wani abu dai kamar shata amma ba shata ba.
Amma ba shata ba. Kin san a waka yawanci mutane suna kwatanta su da waƙoƙi irin na su kamar Audu Karangu Sau, saboda zaki ji da wannan Muhammadu Ganga Ganga. Kusan kidan su iri ɗaya ne haka da shi Audu Minjibir din. Haka ne. To Halima, bismillah, mun karkata kunnuwa.
To kamar da muka saba, gaishe gaishe. Da farko dai ga gaisuwahilan Abari ya huce zuwa ga Alhaji Ibrahim dan malikin direbobi a Gombe, da fatan yana nan lahiya da iyalin shi, kuma sun yi sallah lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Zakar Abubakar da mai ɗakin shi Aisha, waɗanda su kuma suke Jalingo jihar Taraba, da fatan su ma sun yi sallah lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Sirajo na iya ɗalibi a jami'ar Bayero da ke Kano, da ma'aihiyar shi Hawwa'u Idris Makeri Kududduhawa da ke Kano, da fatan suna lahiya kuma sun yi sallah lahiya. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto, dangane da rashin da suka yi na Malam Maciɗo Abubakar Balarabe, wanda Allah ya macikawa ranar Litinin a Sokoto. Haka kuma amin amin. Haka kuma muna miƙa wannan ta'aziyya ga sauran mutanen kohar Marke da Yola a Sokoto. Allah ya gafarta mishi ya kuma sa ya huta. Amin summa amin. A gaba ga wata gaisuwa zuwa ga Mamman Yakuba da matar Shuhatsuma Sa'idu a Nijelek Magariya, da Hajiya Zara'u matar Mamman Salisu Sa'idu a Magariya, da Shugaba Ahmadu Dumburin Gamba a Magariya, da Malam Mutari Danbarma da Bura Kalla Korewa Mai Shayi a Magariya, da Hajiya Hure sai kuma Metr Muiz a Magariya, da watan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ahmad Abubakar Dakta a Kano da iyalin shi, da watan suna lahiya, da kuma Abubakar Sadiq Kahin Soli da nashi iyalan, da watan duk suna nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Adam A Adam Gashuwa da Kabir Dalladi Lawanti da iyalin shi, da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Aisha Mai Turare a Maradi, da watan tana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Dr. Mustafa Ibrahim Gudaji a Kano, da watan yana lahiya, da kuma wata gaisuwa zuwa ga Asma'u Yahaya, da watan ita ma tana nan lahiya.
To Halima, a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giyade tare da Alhaji Umar Kesa Maji Dadan Odubo, sai gaisuwar Mal Abdullahi Kafa Ba Takalmi tare da Alhaji Musa Menama Babaldu, sai kuma gaisuwar Atiku Dan Yarbawa Barbarejo tare da Ibrahim Abdullahi sai Aisha Halliru, sai kuma gaisuwar Abdu Audu Salihu tare da Hafiz Abdullah Falgo, sai Abdullahi Usman Saleh da Mansur M Mansur, sai Abubakar Abdullahi Yako tare da Umar Dauda A Dugu tare da Kabir Yusuf, sai Yusuf Helwa Dan Dume tare da Amin Adam Aljasawi, dukan su 'yan majalisar Abure Huce a Facebook, sai gaisuwar Aliyu Muhammad tare da Sagir Yahaya, sai kuma Ahmed Ibrahim tare da Adamu Babangida, sai gaisuwar Muhammad Abubakar Lambusu tare da Suleiman Sale Asiri, sai A Bukar Abdullahi Arin tare da Samson Yunusa Kaciciya, sai Adamu Babangida tare da Mahmud A Nuhu, sai gaisuwar Jibr Abdullahi Kauti tare da Abubakar Ibrahim Sani, da fatan kuma kuna nan lafiya. Muna gaida Aliyu Abu Aiman tare da Nura Mai Shababu tare da Musa Musti, sai Zakari Anguwar Kanawa tare da Zakariya Adamu, sai Abubakar Aliyu tare da Bala Change na Yeye, sai Abul A Sale Sale tare da Adam A Muhammad Misau tare da Sani Munau, sai kuma Hamza Umar tare da Abubakar Muhammad Bonza, sai Garzali Adamu da AY Mukhtar, sai gaisuwar Aminu Maji Jahun tare da Basiru Isa Gangara, sai Nasiru Ibrahim Fagwalawa tare da Shu'aibu Dan Auta, sai Suleiman Abubakar Yakubu Musa Bashir Inuwa Yakubu Buba Y Tukur, sai Nasir Muhammad Ahmad da Abban Firdausi Zangu, sai Habu Baga Muhammad tare da Ismail Balarabe Akwanga, sai Abdulrahman Husseini tare da Abdul M Inuwa, haka kuma muna ga da Adamu PA tare da Sunusi Alhaji Abdullahi, sai Abdul Rashid Ya'u da Shehu Bukari, sai kuma Muhammad Abubakar Shatima, dukkan su 'yan majalisar Abare Huce a Facebook, da fatan suna nan lafiya.
Bye.
zaki baban ana da sarkin lokai zaki ubanje ka da jibin irin gida Muhammad dan de irin gida Musa matune shi don sarauta ya ga daji kan sambo mai halin Mansur mamma alhaji mulki gadon sane hakika ce mai
alhaji mamma
wadannan da suke a gangare hadana kayin duce alhaji amba ka zalla liga
alhaji mamma manzar mamila sarke
to Halima mun sake gargada kunnuwa
akwai labarin santin da wai Adam eh Adam gashuwa yayi
to
rasalla ne rasalla san hada a majalisar cin abinci
haka
a cikin abin da aka kawo akwai kunan aya
to
Adam eh Adam gashuwa yana kurbak kunan aya wai sai suna ido hudu da Adamu Ali Ungulde sai ce Adamu wannan kunin yadda ka san madara shikenan yayin shiru sai kowa ya bushe da dariya a majalisa
kamar madara kawai take
eh yace Adamu wannan kunin yadda ka san madara
alale ya buga watakila dai saboda fita azumi ne sani
sai kuma labarin wasan biri
to
wasu hilani ne su uku suka shiga birni kuma suna isa sai suka tarar da ana irin wasan nan da ake da biri sai suka tsaya suna kallo sai su ga a cewa biri yi kaza yayi kaza aka ce yayi tahiyar maman iyabu ta ga mai kudi kawai biri sai fara far 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 da ido yana tahiya yana yanga yana kwarkwasa sannan aka ce mishi ya tsallan kwado yayi daga cikin hilalin akwai wani mai sunan Ilu abin ya bashi mamaki ya tsaya yana ta kallo can sai aka ce wa biri yayi zaman dan hilani shanu sun kare sai biri ya dauko sanda can mallam Ira sai aka ce biri yayi zaman dan hilani shanu sun kare birin sai ya dauko sanda ya sa aka hada shi ya lankwashe kafar shi ya murtike huska ya zare ido
sannan kallon mutane
eh birin ba sannan ya langabe kai jikin jikin sanda yana kallon mutane Ilun da ya gani ya ce a aradu wannan kamar ba fa aruga
sun yi kama sosai wato
eh to kana ji an ta ya dauko sanda ya langabe kai ya nada kafa ya murtike wai ya nuna kam wai yadda dan hilani yake in shanu sun kare amma ni abin da ke ban mamaki
shi gashin jikinsa kamar fatan jikin bahulatan
a ka gani ka bari ka gani to amma
biki ji a Najeriya da ana cewa wa biri fine boy ba azai da muke maganan bushmeat din na office biki ji ana bayanin menene bushmeat ba saboda idan aka je irin mami market din nan sayan bushmeat in kika ji an ce fine boy wato naman biri kenan aka ce helicopter nama angulu kenan
haka tuno min wani labari wai wani da ya je an kashi irin aikin bautar kasar nan a can kudancin Najeriya sai ya je sai abinci wani wuri shi mai sani ba kawai ya ce a zubo mishi nama ya kama naman ya ja da tauri ya ja sai yana yawa mai wurin hada haba kaka wannan naman bai dahu ba haba ta ce a malam ka yi hakuri naman na sofon biri ne
bai kwararar fashe da abinci a wurin ba Halima za mu da sa'a
to malai to malai ira Allah
ya baka gobe
amin Allah ya nuna mana
amin zuma masu sauraron mu a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya
Allah ya ji kanjana martala
Allah ya ji kanjana martala
Kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, magajin garin Dallas Mike Rollins ya bada tabbacin cewa wani ɗan bindiga shi kaɗai ne mai suna Mike Johnson ya kashe 'yan sanda biyar a birnin Texas ranar Alhamis. Wasu 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS sun hallaka mutane aƙalla 35 suka kuma raunata wasu da dama da yammacin ranar Alhamis a wani harin da suka kai wani masallacin 'yan shi'a a arewacin birnin Bagadaza, a cewar jami'an tsaron Iraki jiya Juma'a. 'Yan ƙunar baƙin wake da dama ne suka kai harin a masallacin Sayyid Muhammad dauke da bama-bamai da bindigogi da sauran makamai, kuma hakan ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan kashewa ko raunata wasu ɗaruruwan mutane a wani wurin saye da sayarwa da ke cunkushe da hada-hada a Bagadaza, babban birnin ƙasar ta Iraki, wanda shi ne harin bom mafi muni a tarihin ƙasar ta Iraki. Harin da aka kai a masallacin da ke Balad mai tazarar kilomita 75 arewa da birnin Bagadaza, an fara ne da buɗe wutar roka kafin wasu mayakan ISIS suka iso suka shiga harbin mutane a ciki. Amurka da Koriya ta Kudu sun yi shelar shirin girke na'urar kariya mai suna THAAD a takaice.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.